Taka,
mai wuya.
Zargin da ita Hinda ta yi ko shakka babu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazo Muhammad
wanda san jami'ar Prenders tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammadu Bazo ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta Isu Muhammadu da aka yi jin mulki sai da aka yi awa 6 yana kai da kawo tsakanin ƴaƴan jam'iyyar Prenders Tarayya dan saboda a samu maslaha a cikin wannan zance.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Fitowa balo-balo da ɗaya daga cikin ƴaƴan hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Bazoum ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban Nijar din Muhammadu Yusuf da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu wato shi Muhammad Bazoum din. Magana ta jawo cece kuce, abin da yasa wakilin mu na birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya ga cewa ya kamata ya haɗa hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu je matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge, domin an daɗe da waɗannan zargi na cewa shi tsohon shugaban Muhammadu Isu ɗin yana da hannu a wannan al'amari ɗin. Ba tare da ɓata lokaci ba a hannun taku ga shi Suleiman Muni Barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma muhawarar da shirya a tsakanin Asumani Muhammadu da ke goyon bayan shi Muhammadu Isuhu da kuma Sanin Muhammadu mai goyon bayan tsohon shugaba ko kuma hambararren shugaba Muhammad Bazoum. To malamai bismillah.
Sanin kana jina? Bari mu fara da kai, shin wai me zaka ce dangane da kalaman nan na ita Hinda Bazoum zargin da ta yi wa tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu?
Zargin da ita Hinda ta yi ko shakka babu ya zo tabbatar da abin da mu muka ce tun ba tun harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad, saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da ko shakka babu akwai hannuwansa ciki. Saboda na farko, jam'iyyar mu ce ta Prenders Tarayya wadda ke jagorancin kasa, wadda ke mulkin kasa, ita aka yi ma juyin mulki. Abu na farko wanda mun ka gani wanda shi ya laya bangaren sozawa cewa yan nemi ma a harko jam'iyyar Prenders Tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da ta yi wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmawa na wani cikin 'yan kasuwa wanda an makusanta shi da gudunmawa ta miliyan 50 wanda yake son ƴaƴan jam'iyyar Prenders Tarayya na jihar Tawa duka su yi babban gangami don saboda su tabbatar da goyon bayan su ga sozawa. Wannan abin ya cire bai ba. Daga baya mutane suka lura da ko shakka babu an sashi kirkira wata kungiya wadda ake cewa CDTR wadda Sidibe yake jagoranci don saboda a kawo, kuma wanda kowa da ya jibe ta ya sani cewa da ƴaƴan jam'iyyar Prenders Tarayya ne waɗanda ke goyon bayan shi su ne ke kai ruwa ke kai mari don saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza. Kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu a tun duk lokacin da ake gwagwarmaya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi tirga Allah wadai da yunkurin jin mulki da aka yi a kasar Birmaniya. Wanko cewar ganin shi a matsayin shi na aminin Alhaji Bazoum Muhammadu shugaban kasa a cikin a matsayin shi na dan tsohon dan ƴaƴan jam'iyyar Prenders Tarayya wanda sun ka girka ta tare da shi, a matsayin shi na dan demokradiya, a matsayin shi na jam'iyyar shi ake ma juyin mulki, har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan juyin mulki. To yaya ƴan kasa ba za su tuhuma shi ba da cewa ko shakka babu yana da hannu?
To amma sahanin waɗannan hujjoji suna da ƙarfin da za su yi wa shi Isu Muhammadu irin wannan babban zargi?
Banda ma wannan, ambasadodi na kasashen nahiyar Turai da ambasador na kasar Faransa François Ité wanda shi Isuhun ya ɗauke shi a lokacin wannan premier zor na yunkurin jin mulkin sun ka gana da cani, abu na farko wanda ya kare bakin shi shine yana sai dai ai transition gajere transition, haka ya faɗa ma me ake cewa ambasadori na nahiyar Turai da ya gana da su wansa hakan da an ka jin mulkin cewa da 27 ga wata. kenan ya tabbatar ma kasashe na duniya wanda su ne awakilan kasashen duniya wanda in bai da hannu shi take wanda ana nema a samu maslaha a samu sulhu aina maka zancan tun wansa hakin yani ranar da an kai kunin jin mulki na 27 ga wata ya ba da ra'ayin shi na ganin cewa da ayi wannan transition ta wata shi da guntu an suka guntu transition dan saboda shi gana shi tunani da ja su sun kare da bazum kenan kawai abinda suke so shine su ga cewa da sun gama shi
Alhaji Asumana kana ɗaya daga cikin makusantan tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shin ya kuka ji da yadda wannan ya ta hambararren shugaban kasa Hinda Bazoum ta zargi Muhammadu Isu da hannu wanda dama a baya akwai su da dama da suka yi zarge-zarge makamantan wannan alal misali jakadan Faransa Sylvain Ité ya taba irin wannan zargi a gaban kwamitin tsaro na majalisar rokokin kasar sa
su sahanun baki ne a jami'ar Pendes Tarayya ba san ba jami'ar Pendes Tarayya in ka duba in ka dibi grupkin su amma wanda aka fa jami'ar Pendes Tarayya da shi wanda san jami'ar Pendes Tarayya ya san Isu Muhammad ya san Muhammad Bazoum ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammad da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta tunda ake duniya ba a ka taba ganin inda aka yi kudeta aka ce a zo an yi negotiation wanda aka yi ma kudeta a bar shi a bar yin kudeta a maido shiga mulki sai dai in mutum wawa ne kadai zai iya amincewa da wannan zaki
to amma hujjojin da ake magana a kansu waɗanda yanzu ma sahanin ya nanata su ba su da karfin da zai sa zargin nan da ake yi wa Isu ba za a rasa kamshin gaskiya ba
Isu Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa 6 yana kai da kawo tsakanin ƴaƴan jam'iyyar Pendes Tarayya wanda suka rika makami na ministoci da wanda suka rika makami ministoci na tsaron kasa da minister na affaires étrangères ina nuna su Masoud Hasimi ka lura ko gudan muni aka kwashi kakin shi Sylvain Ité yazo ai tare da shi Isu Muhammad yake kai ruwa da mari dan saboda a samu maslaha a cikin wannan zance amma sojawa sun dauki matakin cewa ba za su ja da baya ba a matakin da suka dauka lokacin da abun ya kai inda ya kai abu guda Isu Muhammad ya bukaci to mu saukaka ma kasar Niger Muhammad Bazoum yayi kamar yadda aka yi Chad e Mali kamar yadda aka yi Burkina Faso kamar yadda aka yi Guinea kamar yadda aka yi Burkina Faso biyu da asa ƴan Niger cikin wannan hali da muke ciki matsayin shi na shugaban kasa wanda ke kishin kasar nan wanda cikakken dan kasa na ya kamata ya janye yayi murabus sojojin nan su tsiri dan mu kace shiga cikin kangi amma yayi gurus da wannan zance ya kyaminci ga dalilin da aka yi zargin Isu Muhammad da farko kenan wanda shi da kai ne Muhammad Bazoum ya zargi Isu Muhammad da cewa kenan da shi ciki dan da su shaidan mu da Allah
na'am
tsayan kare Isu Muhammad da ruwa ya tsaki Muhammad Bazoum ya zan dan takara a jami'ar Pendes Tarayya cikin mamba 13 na presidium 12 ba su amince da takarar Muhammad Bazoum ba mutum guda ɗai ya amince shine Hamad Sule Isu Muhammadu ya roki abokan shi da su amince Muhammad Bazoum ya gwada ma duniya ba zancen kabila bane ko zancen mutumin da hito cikin kabila misali ta Hausa ko ta zabar ma a'a ko wace karamar kabila kasar Niger tana iya zama shugaban kasar ta
na'am Alhaji bari mu dora zamu sake dawowa akai bari mu dora sahanin idan ka saurari bayanan da shi Alhaji Asmanu Muhammad yayi akan wannan al'amari an ya Muhammad Isuhu zai iya kifar da babban aminin sa daga karaga alhali she ruwa ya tsaki sai ya hau karaga nan
abinda nake so in tabbatar ma masu sauraren mu saboda abinda Asmanu bai sani ba ƴan Niger kowa yana da hankali yana da kai hankalin da zai gane shin da Alhaji Isu Muhammad bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki yanne ni cewa da a gyara ba shi idan ya koma gehe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri sai da suke so an tabbatar da transition an kare da Bazoum shin da wa zai ga lahini da yayi haka nakin bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a san ma da kasar Burkina Faso su sanction ma wanda anka asai da wata azama kasar Niger a da yunkurin juyin mulki wanda anka yi a wannan lokacin shi ma a matsayin lokaci yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a azama wannan kasashe kenan inda bai da hannu bi iya yuwa a ce hawar haka bai kwanda nan kudeta na wanda anka ma Aminu shi wanda shi wannan bawan Allah yayi gurguma ya tsawon shekara 30 da wani abu dan saboda ya tabbatar da Alhaji Isu Muhammadu a matsayin shugaban kasa.
Kuma da labarin mu jaburki a wannan sai mun dawo rana wa tayo mu zo mu ci gaba da jin wannan muhawara din inda za mu ji cewa shin tunda an ce shi Isu Muhammadu ya taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsaya da bazon ya taka rawar shugaban kasa har ya ci zabe me yasa kuma za a zarge shi da cewa yana neman ganin bayan bazon din sannan kuma za ku ji da ɗaya daga cikin masu muhawara ne yake cewa me yasa shi Muhammadu Isu bai yi abin da Muhammadu Buhari na Najeriya ya ba yasa ba Tinubu ido shi ma Isu ya sawa bazon ido. Akwai kuma su cewa shi Muhammadu Isuhu yana neman ya dawo kanka daga mulki ne haka ne duk wa'annan za ku ji an tabo su a muhawara ta gaba a ranar wutuwar Allah ya kai muna godiya ga su baki namu Usmanu Muhammadu da kuma Sani Muhammadu kana da shi wakilin namu Suleiman Barma a birnin Yamai Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington mun bar ku lafiya.